Da 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 thank you. Yeah. Sorry about that. Our fumble. Can we take a break?
Sure.
We played way too long. We'll be right back. Speedo.
Thank you. it again, man. Let's do it all.
Those are the changes now. Do we keep vamping on?